katin kahon gulbi da kali sabun jirmi sarki Allah ka raba mu da shari aikin kwalba
Wait, wait, wait.